Wasana bautan Allah, wasana bautan Almasihu. Kai daidai ko kar kai daidai ka hadu da Isra'ilu.
Sweetlodet.com.
Babibu. Kai nike zara ranki dan wallahi ka ce Isra'ilu. Suka ce waye sarkin wakan nace su damba naziru. Su baba Atiku masu kudi ne kai a garin ku.
Ina burin gida, na biyu ina burin mota, na uku ina burin mata,
sarama banyan gobe yara kanana na balaga daga ganin alama ko wani da na da Obama America suna da Obama nayi go dayo banki ifino sabi sojoji cikin kaki nayi go dayo banki ifino sabi sojoji cikin kaki ba mu su da baba Bamusu da mama, Bamusu da ni.
Sweetlodet.com.
Bata kudi bata, to ba fe gba dollar ma gba pata. Mami, agreement is agreement. Please don't joke with my pom pom percent. But this side everything that they do. Abori Jaguar ni olowo gede. Oba go carry me reach turning point. So ya tori o si me mo lo shi money point. Olonwa, I be the dende. Kabe basi, she let go ba. You let go ba. She like Oda. Apori kula. I do shisha. Don't you let me die. She for one corner with Mami Shula. Timba ti riba ka. Bobo arami ashi agaga.
Now you go tie your banki. If you know sabi, so joji chicken kaki. Now you go tie your banki. If you know sabi, so joji chicken kaki.